Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A hirarsa da aka wasa kai tsaye a talabijin bayan makonni 6, shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin takaici ne ganin cewar mutumin da yake binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin kamfe na shi da Russia, tsohon abokin hukumar, wato tsohon daraktan hukumar FBI James Comey abokinsa ne. Trump ya faɗa a shirin labaran talabijin Fox na Fox and Friends cewar wannan mai bincike na musamman Robert Mueller babban abokin Comey ne, kuma hakan na da damuwa. A wani lokaci shugaban ya ba da shawarar cewa ya kamata Mueller ya ja gefe a wannan binciken, yana cewar za mu ga abubuwa guda uku a lokacin da aka buƙaci Mueller ya dakatar da wannan binciken. Trump ya ce damuwansa shine Mueller yana ci gaba da aiki da lauyoyin da a baya suka taimaka wa jam'iyyar Democrat. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya faɗa wa manema labarai jiya Juma'a cewar kodayake shugaban na da hurumin korar babban lauya Mueller, amma dai ba zai yi hakan ba. Jama'ai a Pakistan sun ce sama da mutane 40 aka kashe a wasu munanan hare-hare a wurare hudu a wasu muhimman biranen Pakistan guda uku a jiya Juma'a. Akwai wasu mutane kuma da sukan kusa 100, wato suka samu raunuka a waɗannan hare-haren, wanda ya fara a jiya a birnin kudu maso yammacin ƙasar na Quetta, inda wata motar da aka dankarawa na kiyoyi ta kashe akalla mutane 13 kuma ta raunata wasu 20. Manyan jama'an 'yan sanda aka auna a wannan harin, inda akalla aka kashe 7 a cikinsu. Kungiyoyin 'yan ta'addanci na ISIS da kungiyar Jama'atul Ahrar mai alaka da Taliban sun ɗauki alhakin kai wannan harin na Quetta. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-haren, kuma ya ce yana sa ran za a gurfanar da waɗanda suka shirya wannan ɗanyen aikin gaban doka, a cewar wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a, tana jajintawa waɗanda wannan abin ya rutsa da su da iyalansu. Ta ce Amurka za ta yi aiki da gwamnatin Pakistan da sauran ƙawayenta na yankin don sa ƙafar wando guda da 'yan ta'adda. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan Washington DC. Idan aka tambaya menene sabon labari game da rashin samun abinci a nahiyar Afirka, shin wannan al'amarin ya yi sauƙi ne ko kuma yana ƙara yin muni ne? Amsa ita ce ana samun labari mai ba da ƙwarin gwiwa daga Somalia da kuma Sudan ta Kudu. Wani shirin Amurka mai yaƙi da yunwa da ake kira FieldNet a taƙaice, da yake samun tallafin gwamnatin Amurka, yana bibiyar inda ake fama da rashin abinci a faɗin duniya, kana kuma yana fitar da rahotanni akan haka akai-akai. A wasu muhimman labaran da aka samu game da ci gaba wurin gano alamomin rashin samun abinci, kuma ya sa ana ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakai akan haka. Abincin da ake rabawa a wasu keɓaɓɓun wurare a Sudan ta Kudu ya taimaka wurin rage mace-mace, wanda idan ba su samu irin wannan taimakon kayan abincin ba yake aukuwa. Ko da yake kimanin mutane 4 million ne suka rasa matsugunansu sakamakon yaƙi da ake yi a Sudan ta Kudu, amma ƙungiyoyin taimako sun yi gargaɗin cewar mutane 40,000 suna fama da yunwa, kana suka ayyana garuruwan Liya da Mayendi masu wato suna fama da tsananin buƙatar abinci, saboda ana samun ƙarin mutane 25,000 tsakanin wata guda. To da wannan taimakon bai kai ga waɗannan wuraren ba, ko shakka babu hakan na iya jefa yankunan cikin tsananin yunwa, a cewar wannan shirin na Amurka. Galibin mazauna cikin manyan benaye a birnin London sun fara ficewa daga gidajensu saboda damuwa da aka nuna game da matakan wuta a gidajen benaye biyo bayan konewar wata gida da ta kashe akalla mutane 79 a makon da ya gabata. Hukumomi a ƙaramin hukumar Camden da ke arewa maso yammacin London sun ce sun ba mutane 800 wato da suke zaune a unguwar ko kuma a cikin benaye dakunan otel a unguwar Swiss Cottage biyo bayan gobara da ta kashe wato ko kuma ya fara kenan a wannan gurare wanda ya shafi mutane 79 da suka mutu.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
ga sai kada kai kake Usmanu
na taran gaji
da kai ta Halima da take ce su dan ko ba taya
za ta ba ta musamman in ka tuno da irin wayannan kasidu masu kwantar da hankali
mana haka
to Allah ya sa mu dace
amin sun maman to masu sauraron mu da fatan cewa ana shirin hidimomin sallah lami lafiya Allah ubangije ya sa ibada nan da aka cikin watan azumi karbabbiya ce
amin Allah ya sa mu na cikin yantattu
amin sun maman rana asabar muka shigo cikin wannan zaure rana saura mai zuwa za mu shigo baki bude
wayan hangaga din ai yanzu kaga waye da waye suna sauraron leduru amma kaga baki hakun da gobe sallah ko
gobe insha Allah ake tsammani
da tara in an yi 30 fa sai Monday
sai
litinin kenan
to Allah ya nuna mana duk wanda dai ya tabbata
mun fata shi ne a dace
haka ne
kwarai da daure 29 ai ya cika ya 30 ta kawo
ya cika
shine ya
tunde guda daya kuma ai
karin bonus
ba wani karin ladalci
shine bonus
akeke to ga dan bangaisuwar sashin Hausa na murya Amurka filan a bare huce zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Musa mai nama gangare a garin Babaldo a jihar Jigawan Najeriya da DC Muhammadu Dan Sakwana hukumar custom a ED Iroko dake jihar Ogun sai AC Aliyu Gambo El Hayat shi ma na hukumar custom a Abuja tare da malami Mamur Gidado shi ma na hukumar custom DC sai Aliyu Ubay Alkaleri dan madama alkaleri shi ma na hukumar custom dukkan su a Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani sarkin zangon duku SA special duties na gwamna Ibrahim Dankomba jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya kuma za a yi sallah lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Manu Dumbulwa babban jami'in gidan kurkuku na Bauchi tare da iyalansa sai gaisuwar Hajiya Rashida Ahmed malamin makaranta a garin Liman Katagum dake jihar Bauchi da madakin geji mai kaci a gidan gwamnati a jihar Bauchi sai Ibrahim Adamu Dibatar da Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga dan Amar na Bauchi Alhaji Hassan Abdullahi Bayero tare da iyalansa ga wata dambin gaisuwar nan zuwa ga barista dan Lami Alhaji Wushishi a wato garin Mina da fatan kana lafiya muna ga da shi ma Alhaji Sadiku shi tare da iyalansa a Mina dan bangaisuwa zuwa ga Jamil Abdul Abdu Guyaba tare da Sulaiman Adamu Chele da dukkan sagidan radio BRC FM dake garin Kirfi sai Dr. Dayyabu Adamu na asibitin garin Badara da Aminin Sayyari Mambara da fatan suna nan lafiya dan bangaisuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa da Aliyu Hassan S. Noma Gusau sai Anas Hoja a birnin Kebbi barista Isyaku Barau da Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata sai Sanin Shaga kofar Sauri a Katsina ko kofar Kaurace sai Chairman Zaidu Bala kofar Sabo a birnin Kebbi sai Hafizu Balarabi Gusau da Mansur Almo sai madassir birnin Kebbi da Usman Adamu Aliru sai Piero Umar Gidado Gumi da Muhammad Danda Tijo tare da shugabannin gauraye da yake ga azumi dai zai fita yanzu san huta gina kuma har yanzu ba su yi ba Aliyu Umar na kwalli ba
to in Allah ya taimake shi yayi kafin wani ya zago inda rai da lafiya
shi da Matthew Garba kullum mun gaji da gafara sa har yanzu ba mun ga kaho ba
to ai baka sani ba Alhaji Raba mamaki kila ta shiga riya wayan ba na kila tasiri kaga ba za a yi na bade da su ba
to ga mun dai zira ido mun ga azumin ya zo ya shige shekaru aru aru har yanzu ana zauna haka
to ba
Allah ya kyauta dan mun gaisa zuwa ga dama tayar dan agaji a birnin Kebbi da afan Abu ya sai sarkin malami Alhaji Ibrahim Muhammadu Duguri da Sade Saidu Daura sai Muhammad Hassan dan Buram na Maradun sai Awal Kangiyo tare da Aminu Abdu Baka Numa Kanan Dabo sai gaisuwar Ubaidullah Yahaya Kaura dan bangaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Garba Aliyu Dan Buram Dinjalam sai Alhaji Muhammad Sabatu Rakin Giyade da Abu Abdulkadir Sabo Barwangiya ne sai Rabi na Madi Shargalli madawakin sirka da Nasir Yusuf birnin Kudu jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar Gorama jihar Jigawa da Muhammad Awas Suleiman gidan rediyon Jigawa Sigesuwar Alirab Kana Gashwa karshe dimbin gaisuwa zuwa ga Inusa Muhammad GRB Sumaila Inkiya da Katsalle Bibiji Kano da PRO na Lado Mai Albasa Agege Lagos da fatan kuna nan lafiya.
To sai kuma gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Ahmad Ala Alkali da Dayyab Ala Alkali da Dayyab Ala Alkali da kuma Habibullah Ala Alkali wanda dukansu ƴan uwan juna ne.
ƴan uwan juna ne kware daga ji
yawa yawa kare sannan kuma ta wani bangaren ƴan uwan ne bugu da ƙari ke to da fatan za a yi sallah lafiya. Sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Ahmad Mai Yaki da kuma Hajiya Aisha Katagum da Hajiya Aishatu Doku da AK Lawal da kuma Al-Amin Turo tare da Al-Amin Ai Hassan da fatan duka za a yi sallah lafiya. To sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Rayanu Musa dan Mutallerawa da kuma Al-Amin Isa Abba a Badarawa a Kaduna. To zan shiga kuma dandalin ko kuma in ce fadar abari ya huce a mata majalisar Facebook wanda gaisuwar farko za ta tafi ne zuwa ga Yusuf Helwa dan Dume sai Umar A Usman da kuma Abba Sani sai Mamuda Mai Shayi Ahmadu da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ado Abdullahi a Kanan Dabo a Nigeria sai kuma Kairat Kairat Baby duka a tan tarayyar amma ta Nigeria amma a jihar Bauchi mai wannan yar garin kuce. To sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Nuhu Dahir
mai yar garin kuce
gaskiya an buta bangaren mama na yar garin kuce
yawa
sai kuma Yahaya Ya'u da kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Adams TRK Sha'aibu sai Al-Amin B Garba da kuma Ibrahim Umar Sarki gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Yusuf Mai Jama'a da kuma Umar Adam Bala Yaro da Lawai Sanusi sai gaisuwar fatan alherin dai har ila yau zuwa ga Nasir Muhammad Salisu da Abubakar Umar da ma Abdullahi Aliyu Nanawa sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Idris Bello Ibrahim sai Umar Sanda da kuma Amiru Ya'u da surfata alherin na bari ya huce zuwa ga Sadiq Abdullahi da kuma Sal Audu idan kuma muka tsallake muka sake leka wani bangaren akwai ga surfata alheri zuwa ga Komsat Sarki a Kaduna a Najeriya sai kuma Nafisatu Adam da kuma Nafisa Sani Ahmad da Rayanu kamar yadda nace sai Aminu da kuma Malam Ya'u tare da Ahmad Adam duka a tarayyar Kaduna a Najeriya da fatan za a yi sallah lafiya
lafiya kalau haka ne. baka ce gobi ba
take sallah in ga koji to Allah sassaka maka ta bakin gayu suka ce Allah sassaka
insha Allah mako mai zuwa ai ka san kaba da yake da yanzu mun azumi ya shige mako mai zuwa zan zo maka da wata wakar shata dan na san kana son shata sosai akwai ta wakar shata wanda na zaman ka jima kware baka ji ta ba da ka ji a cikin wannan shi da mu zo da ita
to shi ke nan kana shan yan dadin he ranan naji ne
eh da ma bazan fada maka ko wanne ne
da ranan naji a nima
haka wani labari kake da bari shi
a ni dan guntu ne nake son ban san ko kana da wani kai ma a kasa ba to amma wannan
to wata kila in ka fada sai tuno man da wani abu
to wani abu ne guda biyu amma kun da ya wuce ne naga yana ta yawo a shafukan social media na sada zumunta musamman WhatsApp naga har sun shishigo min na rasa to waye mai gaskiya ce wannan ya ce ba barbari ne abun ya fara shi wannan ya ce ba flat ne wai abun ya fara da shi
wannan kuma ya ce ba katsi ne
wannan to kaji
wannan kuma ya ce ba katsi ne ina tsammani na fara hango ka yanzu
ina jin na kuskura ba ki ka gani wai an tambaye shi wai yayi jirana da azumin nan yayi ji da azumi a wannan zafi da ake ya ce wai yace dan fulani ya ce ai ba dan da kuskuran baki ba da ya shaga shi kuma ba barbari ya ce ai ba dan kuskuran baki ba da ta shiga uku to na rasa waye mai gaskiya
a cike ba
eh na rasa waye
ni wanda na fara gani ba aka ce baka tsine ne ana zabga zafi sai aka tambaye shi kai baka tsine ya kaji da wannan azumi ya ce kai ai ba dan ana kurkurar baki lokacin alwala ba
wai da ya shiga uku
da wannan azumin da ya shiga da bane ka to dai ya fada maka cewa in ya zo kurkurar baki
ne ne to na rasa waye akai ta kala an rasa mai daukan lefin
haɗewa yake ba turawa yake ba
ni ina gani kuma abinda na fahimta ni ina ga ba haɗe shi gaba ɗaya yake ba ina irin ka gunsu rabi ka zubar da rabi ina ga abinda yake kuskuren bakin yara da azumi ina ga shi yake
Allah ya ji kan akwai ni mai sauraron mu da daddan mai sauraron mu Allah ya masa rasuwa in jamina kasar Chadi Ahmad Altine
Allah ubangiji ya ji kan shi
ba flatani ne sosai wato in ya shigo wato kullun in ya kira sai ya baka labarin babarbare ranan muka ce za bari dai mu dauke shi da Halima bari mu dauke shi ba da labari da kansa mu sa a cikin abari ya huce sai ba da labarin babarbare da kura
tofa
ina tsammanin wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu za su tuna wannan labarin ya jima ya kwana biyu amma abin da ya faɗa shine kai a cewar sa babarbare ne yake so yana so ya kama barewa to ya san ta inda barewa ke bi sai ya haƙa rami mai zurfi da haƙa rami mai zurfi sai ya zo sai ya rufe da kara haka ya ɗan barbaɗa ƙasa haka ta yadda ba za a sani ba ta hanyar da suke bi suna wucewa barewa shikenan to ashe ranan ba barewa ta zo shigewa ta wannan hanya ba kura ce ta zo shigewa tana takawa sai ta faɗa cikin rami ta rasa yadda za ta fita gari ya waye babarbare ya sheko da gudu yana zuwa yana tahowa dai kusa da ya ga dai wani abu ya faɗa cikin ramin haba ya san cewa da ya san bare suke ba ba sai murna kawai zo iwu da gudu kawai daga zuwan sa bai ma tsaya ya duba abin da ke cikin raya ba kawai daga zuwan sa
yadda raya
sai tsalle sai fada a ciki sai fada a cikin rami yana fada kawai sai suka yi ido hudu da kura ya ga kura
Allah ya zuwa
wato da ya rari bu kura saboda gasar tsoro.
Oke. To.
Yana rimu kura kawai sai iwu yake yana bultu.
Mene?
Bultu.
Na bultu.
Kura da barbanci.
To yanzu gane kai yanzu gane takalli.
Ina an yi sake ta sai ta cinye shi a wuri zai
da. Ya kuma ita kura dan karnauyi bare a ce zai watsa ta
waje. Ba zai iya ba. Yana bultu jama'a, bultu jama'a. Har ya kashe kuran nan saboda tsabar yadda ya shake kuran. Har kuran nan da mutu ya kasa sakewa.
Ya kama bultu.
Ya kama bultu
ya
sake ba.
Ya kama bultu. To da wadan ruga ya zo ya ce jama'a ku zo na kama barewa mu duba mu gani. To kaga da ya fada ciki sai a ce sai to ya fada wa zai ji.
Allah ya jika Ahmadu Altine, Allah ya sa ya huta da dukkan masu sauraron mu da suka rasu. Allah ubangiji ya kansa ya sa sun huta.
Amin amin haji.
To da mu da sa'aya nan ba sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana da fatan cewa za a yi sallah lafiya
mun amin
ya kamata a cikin shiri na gaba mu zo mu sakaran masu sauraro su yi gaishe gaishen sallah ko da yake lokacin sallah da ya ta shige
to amma
da sa ba su dama
sanda ma sallah a wuraren mu ai zaka gaji kusan makon nan gaba ɗaya sallah ce
so saboda abin da zamu yi kenan
ko an buwa ta asabar din ai duk sallar ce ana cikin burbushinta
haka
malami ro
to Allah ubangiji ya nuna mana
fatan ba zaka kama bultu ba bultu ne ko bultu
bultu
ka kai kokari ka kama rago ko kaji ka kama bultu
sai lai ya ta zo tukunna ba sauraro a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya